Mataimakin shugabannin da sojan kasar Jamhuriyar Nijar General Umaru na mata ga zama ne aka damkawa ragamar rundunar hadin gwiwar ta Jeshin Sahel domin ya canji dan kasar Mauritania General Halela Old Sidi wanne wa'adin shugabancin sa na watanni 12 ke kamala. Tsarin shugabancin karba-karba da kasashe biyar mambobin Jeshin Sahel suka shimfiɗa ne ya bai wa Jamhuriyar Nijar damar karɓar madafun wannan runduna mai yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Hukumomin tsaro sun bayyana wa muryar Amurka cewa janar na mata ya cancanci a bashi wannan matsayi saboda kwarewa akan aiki, sannan mutum ne mai la'akari da haƙoƙin bil'adama. Matakin da ya rajin kare haƙƙin jama'a irin su Alhaji Salisu Amadu na ƙungiyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne ke na'am da shi.
Muna fatan daidai da kiyashi da Allah ka a fidda ran shi a cikin wannan shugabanci. Allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkake wanda zai zamanto a ce eh lalle wani dan kasar Niger ya riga ya dauki shugabanci kuma ya bai ta haka daidai. Muna fatan ya sa kwararru kuma shi ma ya zama kwararre in kuma ci gaba da yi a nuna mishi baya gaba ɗaya kasashen Allah kiyaye mu kuma Allah sa moto daga cikin ramin da wannan abun ya muka shiga.
Yankin Sahel ya matukar dandana kuda a watannin da suka gabata sakamakon munanan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a kasashen Niger, Mali da Burkina Faso, lamarin da wasu ke dangantawa da kamun ludayin komanda mai barin gado dan kasar Mauritania Janar Halela Old Sidi, mai shari'a akan sha'anin tsaro. Malami a jami'ar Yamai Farfesa Isu Yahaya ya gargaɗi sabon komandan rundunar ta Jeshin Sahel game da kalubalen da ke gabansa.
Ita Mauritania a gani na zaman wayo ne take da sauran tunda in ta'addan nan ta bude musu iyakarta in suna da dan hutawa su ta yi can ba su kai ta'addanci bisa ƙasarta, kuma in sun yi ta'addanci wani wuri cikin ta ne suke zauwa su ce sun yi abu kaza, sun yi kai hari ka wuri kaza ko ko za su kai hari wuri kaza. Kenan ita Mauritania tana cikin Jeshin Sahel, amma manhajta yana da yawa kuma ya fi zan kamar ware. Ina ganin shi yasa in ana bida wannan tashi hankali ya kare a bisa hanyar yaki ya kamata a sace shugabannin sojoji.
Janar Umaru na mata ga zama ya taka rawa sosai wajen karya lagon kungiyar Boko Haram a yankin Difa, sannan kuma har zuwa jiya Talata shine mataimakin shugaban rundunar sojan kasar Jamhuriyar Nijar. Ya yi karatun soja a kasashe irin su Faransa, China da Najeriya, yayin da a cikin gida ya rike manyan mukamman soja a yankunan Yamai da Zandar da arewacin ƙasa. Kafin a shekarar 2016 hukumomin Nijar su dora masa nauyin jagorantar ayyukan tsaro a yankin tafkin Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.